أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرن دبيال لوتان Sha'aban shekara ta 1444 wannan biyar ne aka sata ruda na maga kashe ta makar Wanda ya dace 17 da watan 3 shekara ta 2023 hijiriya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka a Jami'u Sahih na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, afdalu kitabin ba'd kitabillahi ta'ala. Wannan shine darasin mu na 105. Muna cikin kitabul azan. A cikin kitabul azan yau zan mu tashi babu na 82, babu ijabu takbiri wa iftitahi salah. Baban da ke bayanin wajabcin kabbara da kuma buɗe sallah. Kabbara harama Bukhari yake ne. Kafin mu fara zan mu karanta abin da muke karanta na al'ada manhaji na al-Imam al-Bukhari. Ina ga yau zan mu tashi na 24 ne gum. Abin da ya shahi al'adar Bukhari cikin abin da ya shahi fiqhu. Annahu na 24 annahu yaqilu al-babu bila tarjama. Yana kulla babu ba tare da tarjama ba. Ya kulla babi ba tare ya ambaci komai ba a gurin shi kawai ce babun bai ambaci komai bai kyale shi haka nan fa abda shurahu fi misl hadha itimalat nan masu sharhi kowa sai ya bayyana mai yiwa kaza yake nihi mai yiwa kaza yake ni shine itimalat wa ahsanu ara'ihim mafi kyan ra'ayin su annahu kal fasl min al babi sabiq kama kawai yana nihin rarrabewa ne gami da baban da ya gabata kama yadda ibnu hajar yayi nuni yake ta yawan maimaita an fadi in ya fada haka هو كالفصل منه يحتاج الى مناسبه بينهما على حالين وقد يكون دفعا للاعتراض تنا يوا كسانتي دان تنكودي cin karo da juna ne tsakanin hadisan da zai ambata na wannan baban da baban da ya gabata au tajihal li hadisi al mazkur fil abwab sabiqa ko kuma yana nihin tawjihin wasu hadisai ne wanda suka gabata a cikin baban da ya gabata ya hado wasu hadisai ruhu to anan kuma sai yake so ya wadda hasu ya fassara su sai kulla babi ba tare da ya kulla mishi tarjama bai ce babun fi kaza wa kad yakunu irshadul dalib li istikhraj al ahkam bi shart an yakuna munasiban lil abwab sabiqa tana yiwa ya kasance bukhari yana nihin shiryar da dalibi nunawa dalibi ce ayi kokarin huddo hukunci shi kan shi ya ba wannan babun hukunci cewa babun fi kaza amma da sharadin ya kasance yana da alaka da abin da ya gabata kenan wannan yana yin shi ne dan jarrabawa al'ada shi ta 25 wa min adatihi na daga cikin al'ada bukhari da wancan na harko kadan ne a sahih bukhari bai yada yawa wanda zai ambaci babu bila tarjama annahu yaqilu al-babu wa takunu labzatul babu makanu qawl al-muhaddisu bi hadha al-isnad yana kulla babu sai kasance lafazin baban gurin fadar muhaddis sai ce bi hadha al-isnad wannan kuma yazo hadisi in hadisi bi suka zo da isnadi guda misalin shi a cikin kitabu ke cewa babu zikirul malaika baban ambaton malaiku cikin kitabu bada'il khalq wa awrada fihi nahwa min 30 hadisan sai dai kawo hadisi wajen 30 wa adalul kalam fi ya tsawaita zance akan shi ya huddo hadisin ta'aqubul malaika ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar bi riwayati shu'aib an abi zinad an al araj an abi huraira summa qala babun idza qala ahaduhum adukum amin al hadis ثم اخرج حديث ادم دخول الملائكه بيتا فيه سوره sannan yahuddu hadisan da ke nuna cewa la tadkhulul malaikatu baytan fihi sura thumma zakara ma laysa fihi zikrut ta'min sannan ambaci abinda babu ambatan amin cikin shi illa ba'da kaseer sai bayan babu mai yawa fa hazal babu bi manzilati qawlul muhaddis wannan baban daidai yake da mai bada hadisi yace bi o bi hazal isnad da wannan isnadin kamar wannan magana tawjihi ne na kalamullah inna asha waliyullahi dahalawi cikin sharhi tarajim al-bukhari kenan kamar abin da yake nihi anan gurin kamar ya kulla baban babe ne mai matsayin kamar cewa wa bi hazal isnad yana nihin da sanadin da ya gabata kuma ga wani hadisi daban nan zan mu takaita akan wannan manhaji guda biyu sati na gaba darasi na gaba zan mu tashi al'ada ta 26 baban da zan mu tashi wanda al-Imam al-Bukhari ya kulla shi ne na 82 a cikin kitabul azan a cikin kitabul azan a cikin naku ina ga an sa abwabu abwabu menene aka sa a cikin kamar sabon an kulla mishi suna abwabul jama'a wancan satin da ya wuce abwabu ne na salatul jama'a amma na yau akwai abin da ya kira shi shine abwabu abwabu sifatus sala abwabu sifatus sala wanda wannan a cikin wasu nusakha ne na sahihul bukhari a wasu kuma babu wannan cewa abwabu sifatus sala in kawai ya takaita akan babu ijabut takbir wa iftitahis sala kamar yadda babukan da suka gabata wanda suka gabana ijabu takbabu abwabu sifatus sala wo sabanin nusakha ne haka satin baya can da ya wuce abwabul jama'a wal imama sune akai to amma dake ba wani babban babi bane ba a wasu musulsanin shi a matsayin cewa an shiga wani kitabu daban duka dai cikin sha'anin sallah ne nan da yake cewa babu ijabu takbir babun dake bayanin kawai wujubu takbir ba ijabi dan ijab shine wajabtawa shi ko ba bayanin wannan yake ba babu wujubu takbir bayanin ba gyara ba mutum yake to bayanin cewa kabbara wajibi ce waftitahis sala kuma da bude sallah dan mi in aka fassara shi da cewa ijabu takbir zai bayanin wajabtuwar wajabtawar kabbara ma'ana zai bayanin yadda aka wajabta ta wanda ko ba wannan yake ne kuma yana bayanin cewa ita kin wajibi ce kabbara ne yana nihin kabbara harama ba dukkan kabbara ta cikin sallah ba takbiratul ula waftitahis sala da bude sallah nan gurin a cikin wannan hadisi na 732 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan manzan Allah mai tsira da amincin Allah ya hau wani doki fajihi shashiquhu al-ayman sai tsagen shi Annabi sallallahu alaihi wasallam na dama yayi rauni qala Anas yake cewa fa sallara na yau mai izin salatan min salawati annabi sallallahu alaihi wasallam ran nan ya mana sallah daga cikin wata salloli wa huwa qa'idun yana zamne fa sallaina wara'uhu qu'udan muka yi sallah a bayan shi mu ma a zamne summa qala lamma sallama sai ya fada lokacin da ya sallamce inna maju ila al-imamu li yutamma bihi kusani ho kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fa iza salla qa'imun fa sallu qiyaman in yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye wa iza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi ruku'u wa iza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa iza sajada fasjudu in yayi sujada ku yi wa iza qala sami Allahu liman hamiduhu faqulu rabbana wa lakal hamdu ku fadi cewa rabbana wa lakal hamdu hadisi na 333 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Laysu an ibn Shihab an Anas ibn Malik qala an annahu qala yake cewa kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anfarsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hado daga doki fajuhisha sai yayi rauni fa sallala na qa'idan yayi salla da mu a zaune al-jahash da larabci shine raunin da yake akai rauni wanda yake akai akai shi ake kira al-jahash amma suna amfani da shi koda wani raunin da ba na kai ba fa sallaina ma a hukudun muka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam azamne summa sarafa sanne tahiyya shi fa qala sai yace innama al-imamu ko au innama ju'ila al-imamu shakku daga marawaici kawai an sanya liman ne ko kuma shi liman kawai li utamma bihi dan ai koyi da shi ne ma'ana kenan in ma a ce innama al-imamu li utamma bihi ko innama ju'ila al-imamu li utamma bihi fa iza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku yi wa iza raka farka un yayi raka ku yi wa iza rafa farfa un ya dago ku dago idan yace sami Allahu liman hamidu ku ce rabbana lakal hamdu in ce rabbana lakal hamdu kun ga can ce aka yi rabbana wa lakal hamdu nan kuma rabbana lakal hamdu bi hazfil waw dan saboda ana hadatta da lafazi guda hudu wa iza sajada fasjudu idan ya sujada ku yi sujada kuma duka sun inganta imma a ce rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu wannan sai ga kin guda hudu duk da cewa allahumma rabbana wa lakal hamdu wasu sun yi inkarin karin waukin nan isbatin wawun kuma tare da allahumma sun raunanan hadisin da yazo da ita amma magana mafi inganci ya inganta duka wannan hudun sun tabbata kenan kowanne mutun ya zaba kuma irin wannan so ake yau ka fadu wannan gobe ka fadu wancan dan ya zamana kai aiki da dukkan sunnonin ma'aiki alaihi salatu wassalam dan ba sabari ni bane wanda ke kore juna Hadisi na 734 al-Imam yake cewa dai haddasana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddathani Abu Zinad Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah qala yake cewa qala Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ji ila al-Imam kusani kawa an sanya liman ne liyutamma bihi dan ai koyi da shi fa iza kabbara idan yayi kabbara fa kabbiru kuyi kabbara wa iza raka'a farku in yayi ruku'u kuyi وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا يسجد صلى أزمني فصلوا جلوسا أجمعون كوي صلى أزمني gabaki dayan ku wannan karin shi yasa Bukhari ya maimaita shi amma ta wata hanya daban ta Abu al-Yaman amma ta kai mu zuwa ga Abi Huraira waccan ta farko kuma ta Abu al-Yaman ce amma ta kai mu zuwa ga Anas dan Malik malamai sun yi sabani akan kabbara harama wanda ita ce Bukhari kamar da muka magana ya kulla babe akai Malik da Shafi'i da Ahmad suka ce rukuni ce kabbara harama rukuni ce daga cikin rukunnan sallah rukuni ya haifar da karhi kamar da ke cikin mudawwana da al-mauna ala mazhabi alimul madina da hilyatul talibin da rawdatul talibin da al-majmu Abu Hanifa yake cewa sharadi ce sharadi ce huwa wajhun inda na kuma wata huska ce a wajen mu duka wannan mutum ba usulul fiqh ya karanta bai iya bambance a tsakanin sharadi da rukuni da farilla da wajibi da sauransu kama hakahur ruyani ka tsaka tsakanin batun daga abin da ya fada dai rukuni shi wani abu ne wanda yake cikin sallar in an ce rukuni ne amma an ce sharadi ne wani abu ne wanda yake wajen sallar kamar su tsarki sharadi ne cikin sallah kamar su suturatul aura sharadi ne cikin sallah amma ai ba wani juz'i bane na sallah amma sharadi ne wanda sai ya samu ma sallah za a shige ta in bai samu ba ba an ma shige ta ba shine sharadi amma kuma rukuni shi kuma daga ciki yake karhin sa dai amma shi daga ciki yake shi kuma wancan sharadi daga wajen abun yake yace wa tazharu fa'iratul khilafi fi ma law kabbara wa fi yadihi najasa amma bambancin sabanin wani zai gani can wasu sun ce rukuni wasu sun ce sharadi sai ga kamar babu wani menene ma bambanci ba wata fa'ida cikin sabanin din da karhin su daya karhin sharadi da rukuni daya to amma sai yace inda sabanin amfanin shi zai bayyana da a ce mutun zai yi kabara cikin hannun shi akwai najasa sai ya gefa ta yana tsakiyar harama kuma sai yayi harama kahin ya gushe sai ya gusar da ita cikin tsakiya sannan ya harama al'aura shi tana yayi sannan ya suturce a cikin tsakiya to a cikin mas'ala akwai magana ta uku cewa sallar shi ta kullu da niyya ko ba tare da kabbara ba kamar yadda Ibn al-Munzir ya rawato labari daga Zuhuri yace wa lam yaqul bihi garu ba wanda ya faɗi wannan maganar banda al-Imam az-Zuhuri ma'ana cewa niyya tana sallah tana kulluwa da niyya koda babu kabbara kabbara nan ko rukuni ce ko farilla haka al-qadi ibn al-arabi a cikin littafin shi al-qabas sharhin muwatta malik yace wallam yaqul inna halaysa bi faradin ghayruhu wa hakahu ibn tina an al-hasan ibn salih cewa farilla ce ba a cirato wani haka sun haka da gare shi ba amma jumhurun malamai sun tahi kamar yadda ibn battal ya kawo cikin sharhin sahih al-bukhari kan cewa kabar harama wajibi ce jama'a da dama sun tahi akan cewa sunna ce an rawaito wannan daga sa'id ibn musayyib da hasan da hakam da zuhuri da auza'i suka ce kabarar ruku'u ta wadatar gami da kabarar harama wannan kuma ana nihin wanda masabukin da yazo an yi ruku'u kuma yayi kabarar ruku'u bai kabarar harama ba kai kabarar ruku'u ta sunkuyawa malik an rawaito cikin mamu wanda yake nuni akan cewa in mamu ne sunna ce a gare shi amma bai sabani cikin munfarid da liman wannan wajibi ce akan su kabara harama kowanne daga cikin cewa wanda ya mance ta zai sake sallah gaba ɗaya kamar yadda yazo a cikin muwadda ruwayatu ya haya ibnu hayy al-laisi ibn al-arabi a cikin yake cewa yazo cikin mudawwana nasaba wannan magana ga sa'id ibn musayyib amma ba tashi bace sahihiyar magana cewa farilla ce kenan wannan yake nuna mana ba kowace magana ta aka ce ba wane ya ce kaza ake dauka cewa shi ya fada kin gashi a cikin mudawwanatul kubra wanda muka sani ta malikiya an nasaba cewa mazhabin sa'id ibn musayyib ne amma gaji gaisu ibn al-arabi cikin mazhabin malikiya sun ce ba magana shi bace ba an nasaba mushi ne al-imam ibn qudama a cikin al-muguni yake cewa sallah batta kulluwa sai da kabara sawa'un duk ɗaya ne yace mutun in ya barta daga gangan ko da mantuwa ita ce maganar Rabi'a malamin Malik da Sufyan al-Sauri da Malik inda Shafi'i da Ishaq da Abu Saur sai ya ce nike cewa kuma ita ce maganar Ahmad da Dawud ibn Ali Zahiri al-Hasan al-Karhi ya rawaito daga Ibn Ulayya da Asam kamar maganar Zuhri wadda ta gabata Ibn Baziza yake cewa wasu jama'a sun tahi akan cewa kabara harama kabara cikin sallah gaba ɗayan tafarilla ce wasu kuma suka hatta sun kuyawa hatta sujada hatta komi wasu suka faɗi aka san shi suka ce dukkan kabara cikin sallah babu wajiba ko daya cikin su akwai Ibn Shihab da Ibn Musayyib da wasu su sun rawaito cewa kabara harama ba wajibi bace suka halitta kawai mutun yayi kabara kawai ya kulla sallar shi da niyya dan annabi ya ce innamal a'malu binniyat wal jumhuru awjabuha khassatan duna ma adaha jumhurun malamai kuma sun tahi akan cewa kabara harama dukkan cikin sallah ita ce wajibi shi yasa kowanne mazhabin malikiya daga cewa dukkan kabara wajibi ce dukkan kabara sunna ce illa takbiratul ula sai kabara farko mazhabin malik su kuma sun yi sabani shin liman yana iya dauke ma mamu kabara harama akai magana guda biyu jumhurun malamai jihujjan malamai kace idan yayi kabara ku yi kabara sai aka ambaci kabaran li harama ba tare da wata tabbara daga cikin kabbarori wannan kuma yake nuni akan cewa ita kadai ce yake nihi idza qumta ila salati fakabbir in ka tashi zuwa ga sallah kai kabbara nan gurin kabara harama annabi ai yake nihi to wannan yake nunin cewa wajibi ce dan saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi kaza musamman ma wanda yazo akan sigatu fi'ilul amr ace i kaza wala ijma'i yayi tsaye akan cewa kan kabara ba banda kabara harama su kuma sauran ba farilla bane ba sai dai daga Ahmad yake cewa wajiba ce duk sauran su duk wanda ya bar ta sallar shi ta baci wata jibru bi sujud sahawan inda mantuwa ne kuma ana iya gyara ta inda gangan ne duk kabara dai kabari cikin sallah wajen Ahmad sallar ta baci inda gangan ne amma inda mantuwa ne ayi sujud sahaw dan annabi ya ce tahrimu hatta kabiru wa tahlilu hatta salim hujja wanda suka sunna ta cewa shine ai abun nihi da ita kawai shine sanarwa sai ta zamana kamar watattace suka yi sabani shin mutun yana wadatar mushi ya bude sallar da tasbihi ko tahlili madadin kabbara bayan ya ta'anta da iqama mai ce Allahu akbar ce subhanallahi ya daga hannun shi Malik da Abu Yusuf da Shafi'i da Ahmad da Ishaq suka ce ba abun da ya wadatar sai karma Allahu akbar Shafi'i yake cewa ya halitta mutun ya ce Allahu akbar da ƙara ma'arifa a gaba Allahu akbar malaman kufa suka ce ya wadatar daga kabara abin da yayi tsaye da ita dukkan abin da yake tsaye da ita na matsayin kabara kamar da yake cikin al-mubasu da sharhin fatahul qadir da majmu da al-mustawib akan cewa wai dukkan wani abin da kace Allahu al-ajal Allahu al-azim kawai yayi duk wani abin da ke nuni akan cewa girmama Allah kawai ya wadatar wanda wannan malamai ba su samu shi hujjar su ba hujja jumhurun malamai sun tahi akan cewa Allahu akbar kadai take wadatarwa dan annabi haka yayi kuma yace ku yi sallah kamar da kuka gani ina yi bai taba cewa ba Allahu al-azam ko Allahu al-azim ko Allahu al-ajal sannan bukhari ya kawo mana wannan hadisai dukan su wanda suke nuni akan innamal ijul imamu li tamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi ne sai babu na 83 babu rafa'ul yadaini fi takbiratul ula ma aftitahi sawa baban da ke bayanin daga hannu cikin kabbara ta farko kuma tare da budawa su kasance daidai abin da yake nihi da wannan baban abu guda biyu ne bayani akan cewa daga hannuwa wajen kabbara ta farko dole ne in zaka kabbara harama ta farko sai ka daga hannu kuma su kasance mas'ala ta biyu su kasance tare da buda sallar baka ce Allahu akbar ba dada daga baka yi haka ko kuma sai kai haka ka sabke da ka ce Allahu akbar ka tada su tare Allahu akbar kai su tare wannan baban haka yake bayani zai bayani ya kawo hadisi na 735 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Ibn Shihab wannan shine Abdullah ibn Maslama al-Qanabi marwayin Malik da Abu Dawud yake yawan kawowa an Ibn Shihab daga Ibn Shihab nan gurin Bukhari duk inda hadisi ya kasance in yana da hanyar da zai same shi daga Malik bai ya kuskure ta zuwa ga wata saboda Malik sika ne karshen sika ne kaida Malik la yarwi illa an sika kab cikin ruwayar Malik bai ruwaya daga daifi ko daya duk wanda kaji an ce Malik yayi ruwaya daga gare shi kan ma kai bincike kawai sika ne daga Ibn Shihab daga Salim bin Abdullah daga baban shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi ya kasance yana daga hannuwan shi dabra da kafadin shi izaftataha sala idan ya bude sallah kaga nan aka ce izaftataha sala in zai bude sallah wa iza kabbara lirruku'i haka nan idan yayi kabbara ga ruku'i yana daga hannun shi wa iza rafa'a ra'su umira ruku'i haka in ya dago kan shi daga ruku'i rafa'ahuma kazalika aidan sai ya daga su kamar haka kuma kamar yadda ya akabar harama gurare hudu da ake daga hannu cikin sallah wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi annabi bai aikata haka a cikin sujada wannan korewa ne hakan kin nan da ake in za a ruku'u da an taso daga ruku'u da in an taso daga raka'a ta biyu sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya aikata a sujada akwai hadisan da suka zo suke nuna cewa yana yi a sujada su ma sahihai ne amma ba su aka tahi akan su ba wannan hadisin shi aka tahi akai dan rinjaya suwa wanda zaka ga diyawa daga cikin wanda suke masu da awama mutun yana kuskure akan wannan bangaren dan wancan hadisin zai dauka ci kuma ya inganta to amma matsala an samu mukhtalaful hadis ne shi kuma an shiga baban tarjihi ya kawo mana hadisi daga Abdullah ibn Maslama daga Malik daga Zuhri wannan hadisin a cikin shi akwai rafa'i wajen kabbara harama a wajen kabbara harama mutun ya daga hannu da wajen ruku'i haka nan da wajen dagowa daga gare shi wannan a wajen kabara harama mashru'i ne da ijma'in malamai gabaki ɗayan su kamar yadda Ibn al-Munzir ya hikaito ijma'in malamai a cikin littafin shi al-ijma' safa ta 42 yayi nuni akan cewa ijma'i ne kuma wannan haka ne daga hannu wajen kabara ta farko wannan babu wanda ya saba ko daya dan saboda wannan hadisin da wani shi daga cikin hadisai tabbatattu babu abun nura da sabanin zaidiya cikin ƴan shi'a wanda suka ce ba ai wanda sun hikaito aka sun haka nan wannan haka al-Imam Shafi'i wanda ƴan shi'a suna da yawan saba wa malamai ko da a cikin babun fiqh ne suna da yawan saba wa malamai wani daga cikin malaman su yake cewa ku dubi malaman sunna duk abin da suka faɗa ka'ida ya ba daliban shi cewa kawai ku bar cikani da tambaya duk mas'alar da kuka ga kuna da tambaya akan ta ku duba ku ga malaman ahlus sunna me suka aikata kawu sabanin haka shine gaskiya jiya na nan sai al-Imam Malik sai al-Imam Shafi'i sai Ahmad ibn Hanbal duka wannan shigajigan malaman ku duba kawu ku ga abinda suka aikata sabanin shi shine gaskiya dan duk makiyan Allah ne a wajen shi ya ba su kwar fasfartu wanda ba ai sun komo ba gobe kuma sun yarda da haka yace wa qala bihi Ahmad yace wannan ijma'i ne banda zaidiya cikin ƴan shi'a su suka saba wanda zan mu gansu a cikin karatun akida da muke insha Allah muna da rai da lahiya Shafi'i ya faɗa haka da al-Imam Ahmad da jumhurin sahabbai da wanda suka zo bayan su kuma ruwaya ce daga al-Imam Malik Abu Hanifa da daliban shi da jama'an malaman Kufa suka ce ba a so ba mustahabi bane sai cikin kabara harama kuma shine shahararren ruwaya daga Malik ba wai sun kore ba suna nihin cewa ba mustahabi bane a cikin sauran guraren nan guda uku sai wajen kabara harama Ibn al-Qasim yake cewa walam ara malikan yarfa'u yadi inda al-ihram ban ga Malik ba yana daga hannun shi a wajen kabara harama yace uhibbu tarkur rafi indahu ina so a bar daga hannu a wajen kabara harama wannan mukhtasar na ikhtilaf al-ulama da al-binaya da al-mudawwana da tamhid da al-awsat da al-muhazzab da sun kawo wannan majmu'u shar'i al-muhazzab nasaba ma Malik cewa bayya daga hannu wajen kabar harama yana kawo hadisai da dalilai masu illa dalilai da hadisai masu illa kuma wanda mun ambaci illolin su a wajen sa da muka mai takharij ar-rafi'i shi al-imam yayi hadith takharij ahadith ar-rafi'i babban masdar ne akan takhariji to yayi bayanin illolin hadisan duk da suke nuna cewa daga hannu wajen kabar harama gair masharu daga Malik yace mutun ya goga ya koma can nan bazan mu cika takarru da bayani ba Bukhari a cikin littafin shi rafa'ul yadaini fi salah Bukhari yayi littafi guda akan kawai daga hannu a cikin sallah tabbatar guraren da ake yi da inda ba a yi littafi ne mai kima bayan ya huddo hadisin daga hanya sai ya kawo shi daga hanya Ali sai rawato shi daga mutum 17 daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun kasance suna daga hannuwan su wajen ruku'u wa adadu aksarhum kai kuma ya kawo adadin wanda sun yi haka nan kamar yake cikin rafa'ul yadaini fi salat na littafin Bukhari tun daga safa ta 22 zuwa ta 23 bai haƙiya rawaito da jama'a da dama yace Ibn al-Asir ya ambata cikin sharhin cewa an rawaito wannan sama daga sahabi 20 Bukhari da cikin sa ya kara da Abu Sa'id al-Khudri Hakim yace daga cikin sa akwai al-ashar al-mashhudu lahum bil janna suna daga hannun su a wajen jannan guda hudu Al-Qadi Abu Tayyib al-Tabari yake cewa an rawaito anna Ali yake cewa an rawaito hadisan rafa'u daga hannu a cikin sallah a guraren nan guda hudu sahabi 30 da wani abu suka rawaito su sai nace amma hadisin dake cewa mali arakum rafi'i aidikum ka annaha aznabu khaylun shumsin uskunu fi salah me yasa nake ganin ku kun daga hannun ku cikin sallah kamar da kamar wutsiyar doki mai taurin kai kun tsa a cikin sallah wanda muslim ya rawato hadisi na 430 abinda ake nihi da shi raf'uhum aidihim inda salamu a wajen sallama suke nihi kamar akwai kuskuren da mutane da dama suke yi a cikin sallah wajen sallame ya mutun yana haka in zai sallame sai ya haka assalamu alaikum to wannan annabi shi yake ne shi annabi alayhi salatu wassalam yake inda wannan hadisin na muslim me yasa nake ga kuna daga hannuwanku kamar na da wutsiyar doki mai gardama wannan yana nihin wajen sallama insha Allah imam ibn al-mulakkil da ma malamai kamar yadda suka bayyana in ya gama haka wanda ku annabi ya hana ai ya kwatanta shi da wannan musaltawa yace sannan mashahuriyar magana dai cewa bai wajaba ba wannan rafa'in amma an haiko keto ijma'i dauda ya ce wajibi ne wajen kabara harama yin hakan kin haka ibnu sayyar ya tayi daga cikin malaman hanbaliya an rawato daga malikiya da abu hanifa wanda ke nuna cewa duk wanda bai haka ba wajen kabara harama ya aikata zinubi humaidi yake cewa ya wajaba wajibi ne daga hannu zuwa ga ruku'i da wajen dagowa shi ya wajabta ma ruwaya ce daga auza'i wanda ibnu khuzaima yake cewa man taraka rafu fi salati faqad taraka rukunan min arkaniha wanda ya bar daga hannu cikin sallah ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah kamar yake cikin sharhin ibnu rajab a cikin qawaid na ibnu rushd an cakaito daga wasu suka ce hamma as-sujada wajibi ne hamma as-sujada wajibi ne haka ibnu rushd ya kawo a cikin bidayatul mujtahid cewa hamma a wajen sujada wajibi ne bayan kuma nan mun ga an ce kana la ya'fa'u zalika fi sujud shi yasa nace muku akwai wanda suka tai akan cewa a cikin sujada ana yi wanda wannan ba shi bane ra'ayi karbabbi sannan ruwayoyi suka yi shabanban wajen sufar dagawa ka za a daga ne zuwa dabra da kahudu ko kuma za a daga ne zuwa ga dabra da kunnuwa kamar yi mas'alan tana zuwa ruwaya ta zo daga ruwayan muslim cewa ana daga su ne dabra da kunnuwa a daga su su kai dabra da kunnuwa a wata ruwaya har zuwa dabra da fatun kunnuwa al-imam shafi'i sai ya hada tsakanin hadisan gaba ɗaya guda biyu yace yadda zai yi ya hada hadisan duka sahihai ne a cikin bukhari da muslim suke cewa zuwa ga dabra kunnuwa ko dabra da kafada yace shine mutun yayi haka yadda zai daga saman hannuwan shi ya kai ga kunnuwa kuma nan kasan hannuwan shi yana daidai da kafada aka rawaito daga Malik yace daga su daidai zuwa ga kirjin shi an rawaito daga kene tsaraga su daidai nan wanda wannan magana bata inganta ba ga Malik muska ce zai daga sama da kunnuwan shi sannan suka ambaci hadisi sai wanda suke mahfuza ne shahararru tahawi yake cewa dagawa zuwa ga kirji da kafadu wannan a cikin lokacin sanhi ne kusa da kunnuwa kusa daidai kai daidai wannan amma kuma da saman da saman kunni a kai su wajen kunne lokacin cikin zamanin zahi ne wannan taujihi ne da wannan yake al-Imam Tahawi tunda yana da mushkilul hadis dan saboda sanuwan sai yace a cikin lokacin sanhi suna liba da tufahi suna cikin riga ta sanhi sai ya zama da busse dago su har su kai kunnuwa sai su tsaya nan kafadu in kuma cikin zahi ne hannun su waje suna daga har zuwa abin nan har zuwa can amma yace abin da ya hana wannan yake hana wannan ruwaya Sufyan bin Uyayna wanda a cikin ta yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izafta ta salata rafa'a yadayhi khazwa mankibaihi inna ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bude sallah zai daga hannun shi dabra da kafadin shi wa'il yake cewa sannan nazo musu cikin sanhi na gansu suna daga hannun su cikin barmushin su a haka haka Shafi'i ya rawato shi da Humaidi daga Sufyan kaga wannan yake nuna cewa tawilin bahawi ba a karbe shi ba wannan ruwaya ta bayyana mana kyarara cewa zuwa kafadin har cikin sanhi ana yi wannan sabani ne dai na halak duk wanda mutun yayi wannan ya wadatar mushi sai babe na 84 babe na 84 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu rafa'ul yadaini idza kabbara wa idza rafa'a. Yace baban da ke bayanin rafa'ul yadaini daga hannuwa idza kabbara idan mutun zai kabara wa idza raka'a haka idan zai je ruku'u ya daga hannuwa idza rafa'a haka in ya dago daga ruku'un. Mas'alar da muka yi gashi ya kulla babu mai zaman kanshi akan ta. Nan ya kawo hadisai guda biyu al-Imam al-Bukhari hadisin 736 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Muqatil haddathana Abdullah akhbarana Yunus ani Zuhri akhbarani Salim ibn Abdullah ana Abdullah ibn Umar qala yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati in yayi tsaye cikin sallah rafa'a yadayhi sai daga hannun shi hatta yakuna hazu mankibaihi sai sun zo dabra da kahudin shi wa kana yaf'alu zalika annabi ya kasance yana aikata haka hina yukabiru lirruku'i lokacin da yake kabbara zuwa ga ruku'u wa yaf'alu zalika kuma yana aikata haka idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in ya dago kanshi daga ruku'u wa yaqulu sai ya ce sami'a Allahu liman hamidahu wa la yaf'alu zalika fi sujudi amma annabi bai aikata haka cikin sujada nan gashi ya zano mana kirara inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikata haka hadisi na 737 al-Imam yake cewa haddathana Ishaq al-Wasidi haddathana Khalid ibn Abdullah an Khalid an Abi Kilaba annahu ra'a Malik ibn al-Huwairis idza salla kabbara annabi yace ya kasance idan yayi sallah sai yayi kabbara wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannuwan shi wa idza arada an yarka haka in ya so yayi ruku'i rafa'a yadayhi sai ya daga hannuwan shi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka idan ya dago kanshi da ruku'i rafa'a yadayhi sai ya daga hannuwan shi wa haddasa ya ba mu labari shi sahabi ne Malik ibn al-Huwairis anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aha kaza cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka nan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa Bukhari bai huddo cikin sahihin shi ba hadisin da ke daga hannuwa ke nuna daga hannuwa banda hadisin Ibn Umar hadisin Malik ibn da hadisin Malik ibn al-Huwairis yace me yasa dan saboda ya kebance littafi guda mai zaman kanshi wanda ya kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da asar na sahabbai kuma haka ya wallafa littafi akan daga hannuwa wanda ba malami ɗaya ba biyu ba cikin malamai malaman hadisi ba abin da suka bari wannan daga hannun kade cikin sallah Bukhari yayi littafi akan shi al-Imam an-Nasa'i yayi littafi akan shi Muhammad ibn Nasr al-Mawruzi yayi littafi akan shi da ma wasun su da dama yace sababin da yasa malamai suka kula da wannan sabanin da wannan mas'ala dan saboda dukkan gaba ɗaya malaman gariruwa na musulmi kamar Makka da Yaman da Masar da Iraki da ma malamai da dama suna ganin cewa daga hannu cikin sallah a wajen ruku'u ne da dagowa banda malaman Kufa su suna ganin ba a daga hannu a cikin sallah sai wajen kabara harama kadai sai malamai suka kula da wannan mas'ala da kawo mata dalilai da raddi akan wanda ya saba ma wannan auza'i yake cewa majtama'a alaihi ulama'i ahli al-Hijaz wa Samu wa Basra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi khazu wa mankibaihi na yukabbiru liftitahi salah wa hina yukabbiru lirruku'i wa hina rafa'a rasahu min ar-ruku'i yace malamai sun yi ijma'i akan cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa yana daga hannun shi wajen kabbara da wajen zuwa ruku'u da wajen dagowa daga ruku'u yace sai malaman Kufa su Abu Hanifa sun saba ma manyan malaman wannan sai hudu hadisi daga Ibn Jarir da wani shi Bukhari a cikin littafin shi Rafa'ul Yadaini wancan da muke fada bayan ya kawo hasar na magabata maganganun magabata sahabbai da tabi'ai yace Bukhari fa haula'i ahlu makkah wal madina wal yaman wal iraq qad ittafaqu ala rafi'il aidi Bukhari hoike miki ke magana bayan ya kulla babu anan a wancan littafin da yake bance na wannan mas'alar Allah mushi rahama sai ce wannan sune malaman makkah da madina da yaman da iraki gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan daga hannuwa rafa'ul yadaini littafin safa ta 156 Muhammad ibn Nasr al-Mawruzi mai littafin ta'zimu qadru as-sala yake cewa la na alamu misran min al-amsar taraku ar-raf'a bi ajma'ihim fil khabd war-raf'i minhu illa ahlul kufa ba musamba a cikin wani gari akwai wasu malaman da suka saba wajen daga hannuwa wajen kabara zuwa ruku'u da dagowa da ruku'u da kabara harama gabaki dayan su ba musani ba wasu wanda suka saba banda malaman Kufa haka yazo cikin at-tamhid na al-Imam Ibn Abdul Bar malam Malikiya Baihaqi yayo ruwaya da sanadin shi daga Auza'i cewa shi yayi munazara da shi da Sauri cikin wannan mas'ala a garin Makka Auza'i da Sauri sun tattauna akan wannan mas'ala a garin Makka yayi hushi tsayi tsananin hushi Sauri yake cewa qumbina ilal muqaminal ta'inu ayyuna alal haqi yace tashi mu je zuwa ga maqamu ibrahim in ka isa ayi tsinuwa in kana so in a cikin mu wane ne yake bisa gaskiya fatabassama sauri ba da gaskiya yake bajan shi ne yake sauri sai yayi dariya da yaga auza'i yayi tsananin hushi ya tashi ya bar shi ya bar magana bai haqiqa wa a cikin sunan kin shi zuhuri ya rawaito daga salim daga ibnu umar daga abinda malamai suka ittifaki dukkan shi sun karbe shi kuma shine manyan manyan malamai suka tayi a cikin wannan mas'ala cikin su akwai auza'i da ibnu al-mubarak yace ya tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam haka shafi'i ya wada da ahmad da ishaqa da wasun su amma malik shi kuma al-imam malik ya huddo cikin litafin shi al-muwatta ya kawo babu iftitahi salah babun buda sallah sai ya kawo daga nafi'u daga ibnu umar cewa yana aikata haka ya rawaito daga jama'a da dama daliban malik da dama suka rawaito daga malik cewa yana aikata haka cewa in zai ruku'u malik yana daga hannun shi in zai dago daga ruku'u yana daga hannun shi haka in zai kabara harama cikin daliban da suka rawaito daga malik akwai dalibin shi ibn wahab da abu mis'ab da ashhab da walid ibn muslim da sa'id ibn abi maryam suka ce an rawaito daga gare shi dagawa wajen sallah kadai wanda kuma suka rawaito suka ce daliban shi sun yi sabani malik shi yasa muna aka dauki kawai mazhabin bangaren guda a cikin mazhabar ta malikiyya wanda ta ibnu qasim yace malik ya kasance yana ganin daga hannu a cikin sallah banda kabara harama mai rauni ne wannan ruwaya ibnu qasim kenan amma yace in cikin kabara harama ne muhammadu ibnu al-hakim yake cewa ban rawaito ba daga malik ya rawaito irin na magana ibnu qasim amma ibnu abdul bar hafizul maghrib ya rawaito daga khalid ahmad ibn khalid shine ibnu al-hubbab yace ya kasance shine mafi ya malamai sani a cikin garin andulus da sanin fiqhu da hadisi a lokacin shi yace jama'a da dama daga cikin malaman mu na malikiyya suna ganin daga hannu a cikin sallah wajen zuwa ruku'u da dagowa dan saboda hadisin abdullahi dan umar kuma da abinda aka rawaito daga malik jama'a da dama suka ce an rawaito daga malik daga ibnu qasim ibnu qasim ya rawaito daga malik cewa malik bai daga hannun shi banda kabara harama yace wannan kuma duk da wannan malamai wannan busu aibata ma wa'annan wa'ancan ma busu aibata ma wa'ancan kamar da ibnu abdul bar ya fada a cikin mas'ala mas'ala ce wanda sabanin ba wanda yake malaman fiqhu kamar na sauri bane ce a ai sinuwa mas'ala ce wanda tana da sauki mas'ala ta fiqhu kuma haka masail na fiqhu suke kasancewa duk da abin da ya kasance shi mafi inganci shine kaza a cikin mas'ala to amma kuma in wani ya dauki abin da ya tafi kaza yaga cewa shi wannan ita ce fahimtar shi baka cewa dole sai ya bata matsayin mas'aloli da na fiqhu suna da saukin lamari ba kamar sauran masail bane na babun akida da makamantansu yace jama'a sun kakkasa anan gurin cikin mas'alan nan kamar kashi gida uku wasu daga cikin su suna inkari ga wanda ke daga hannun shi a wajen kabbara da dagowa da sauransu duk daga nan da muke magana ba kabara harama ba ita wannan mun hada an hudda ta zance ita wajibi ne wajen kowa sauran duka da muke magana kan mutun yi tunanin dagawa a wajen kabara harama sauran ake magana wasu sun tahi akan inkari ga duk wanda ke dagawa suna cewa bid'a ce wannan kuma shine mafi yawaicin malaman kufa abu hanifa da an ce malaman kufa abu hanifa da daliban shi wasu daga cikin su hamma suka wuce gona da iri suka ce duk wanda ya daga sallar shi ta baci suka yi da awa cewa rafa'in nan daga hannun a cikin sallah mansuhi ne da ana yi amma yanzu an shahi wanda suka dace da su suka tayi akan su malaman sham hawwanin su yake bugu a cikin umar ibn abul aziz cikin sallar shi a zamanin shi ana bugu wanda ke daga hannun shi umar yayi hushi akan wannan ya hana shi ga wanda ya shamkake ga wanda ke aikata wannan wasu jama'a suka tayi akan cewa busu inkari kowanne daga ciki suna ganin cewa wannan mas'aloli ne na sabanin da ya halitta wanda yayi yayi wanda bai yi ba matsala bane sannan daga cikin su akwai wanda ya karkata zuwa ga cewa rafa ya daga waƙin ake wasu kuma suka karkata cewa bari ake daga cikin su akwai sufyanu sauri ibnu abi shayba ya rawaito cikin litafin shi daga jama'a da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai cewa basu daga hannun su cikin wannan sai wajen daga kabara harama kadai duka daga cikin su akwai Umar da Ibnu Umar ita ce ruwaya ta zo daga Mujahid daga gare shi amma Ahmad ya raunana ta da Bukhari da Darqutni da wasun su cewa busu dagawa daga cikin su akwai Aliyu da Ibnu Mas'ud da daliban shi an rawaito daga Aliyu da Ibnu Mas'ud marfu'i amma an raunana cewa ya kasance marfu'i ne zuwa ga Annabi alaihi salatu wasalamu ana mafi yawaicin dai abinda muke so a gane a cikin wannan mas'ala a ƙarshe bayan ya kawo maganganun abin nan al-Imam al-Bukhari nan gurin yake cewa kalamul kitab raf inna ma yadullu ala al-inkar man ankara raf'u yace wannan abinda suke nihi cewa bid'a ne suna nihin wanda yayi inkari ga wanda ya daga shi ake nihi dan saboda hadisi ne sahihai tabbatatu a Bukhari da Muslim Abu Dauda ya huddo da Tirmizi daga hadisin Ali ibn Abi Talib daga hadisin Abi Humayd cikin sahabbai wajen 20 da Abu Qatada haka Ibn Majah ya rawaito da Abu Dauda ya huddo daga hadisin Abi Huraira Ibn Majah daga hadisin Anas da Jabir da Ibn Abbas aka rawaito daga sukoki masu yawa wanda sun kai sahabi 30 to kenan ka gani ba za a ce ba wannan mas'ala an kore ta wasu ma suka ce sama da sahabi 50 haki 30 kai hakim yace cikin sa akwai al-asharul mubashiruna bil janna kamar yadda muka faɗa dai amma a cikin wannan ibara akwai ta samu hi mai tsanani akwai sassauci hakim mun san shi da sassauci da yace tahi 30 yace ibnu al-imam shatirmizi ibnu rajab ya kawo su a cikin sharhi ilal tirmizi duka yayi nuni akan cewa mafi ruwayoyin nan suna da rauni ba za a kawo ba kawai wanda suka inganta 12 ne banda hadisin ibnu umar sauran musu tabbata ba takeice dai mas'ala ce wadda take tasa wasu malamai tun zamanin sahabbai sun yi sabani akan ta daga hannuwan nan amma abinda aka koma akan shi aka tayi da Bukhari da al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi sahabul kutub sittah da manyan malamai suka tahi akai da Malik da magana da ta inganta da gare shi shar'antu wa daga hannun nan a cikin guraren nan guda uku hakanan da dagowa daga iza qama min sunnataini in ya tashi daga raka'a ta biyu wannan shine abinda malamai suka tabbatar a cikin wannan mas'ala babu na 85 babu ila aina yarfa'u yadayhi babun dake bayanin ina mutun zai daga hannuwan nashi can bayan mun dan taba mas'alar to ga ta Bukhari ya kulla mata babu cewa an ka daga hannun ina zaka daga shi nan gurin ko kuma dabara da kafada ko dabara da kunnuwa wa qala abu humayd cikin sahabbai yake cewa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam hazwa mankibai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi dabara da kafadin shi ba dabara da kunnuwa ba nan abin da yake hode kenan abu humayd nan gurin al-imam ibn hajar Allah mushi rahama fata al-bari yake cewa nan bukhari ya tahi kamar al'ada shi cewa ila aina yarfa'u yadayhi dai inda bukhari ya kulla tarjuma da sigar tambaya yana nuni ga cewa mas'ala akwai sabani kuma sabanin mai karhi duk da shi ya tahi akwai sabanin da wasu dan sun saba ba amma kula da sabanin kawai tabbataccen ake kawo to amma dai inda bukhari ya kulla tarjuma da lafazin tambaya yana nihin cewa mas'alar akwai sabani kuma sabanin mai karhi duk da ni na tahi akan kaza kawo asar kin da yana abu humayd me yake nuna mana cewa shi ya rinjayar akan cewa hazwal mankibaini dabra da kafadu mun ga cewa manhajin bukhari ne in ya kulla babu ya kawo asar daga ya buda kahin ya kawo hadisi sai kawo maganar wani sahabi ko tabi'i yana nihin cewa wannan ita ce fahimtar shi tunkan ya kawo maka hadisi shine zabin shi hadisin abi humayr kin da bukhari yake hodi ya huddo shi anan kusa zai huddo shi anan kusa hadisi na 828 daga ruwayar muhammad ibn amr ibn ata cewa ya kasance a zamanin cikin wasu daga cikin daliban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muka ambaci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu humayd sa'id yake cewa dinni na hiku har da ce sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ganshi idan yayi kabbara sai ya sanya hannun shi dabra da kafadin shi sai ya ambaci sauran hadisan bai ambaci ba dagawa banda wannan gurin dabra da kafadin shi hazwa mankibaihi Abu Dauda haka ya huddo shi da Tirmizi da Nisa'i da Ibn Majah ta wata huska daban yace ana a'lamu kum bi salati rasulullah fa'ata rada hazwa karshen hadisin haka wajen Abu Dauda shi ma ya huddo a cikin hadisin haka a wani hadisin da ban rafa ulaydaini idza qama min ar-raka'ataini haka Tirmizi ya huddo yake suke ce mishi sadaqata haka za sallan nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Humayd yana gama sahabbai suka ce kai gaskiya haka annabi yake sallah kenan ka gane su kansu sun tabbatar haka Ibn Majah ya huddo shi da Abu Dauda hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi da dama hadisi na 738 al-Imam yake ce haddathana Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri akhbarani Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar cewa Abdullah dan Umar kale yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izaftata al-takbira fi salati idan iftataha al-takbira ya buda kabara cikin sallah farafa aydayhi yana yukabbir sai ya daga hannun shi lokacin da zai kabbara hatta yaj'aluhuma khazwa mankibaihi, sai ya sanya su dabara da kafadin shi. Wa idza kabbara lirku'i fa ala misli zalika, idan yayi kabbara zuwa ga ruku'i sai ya aikata kwatankwacin haka. Amma a nuskha yunaniya fa ala mislahu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu, idan ya ce sami Allahu liman hamidahu fa ala mislahu, sai ya aikata irin haka, ma'ana ya daga hannun shi dabara da kafadin shi. Wa qala sai ce rabbana wa lakal hamdu, wala yafaluhi zalika hina yasjudu, bai ya aikata haka lokacin da zai sujada, ma'ana daga hannuwa. Wala hina yarfa'u min as-sujud, haka lokacin da zai dago da sujada bai aikatawa. Abinda Bukhari yake nihi a nan gurin cewa hadisin Ibn Umar cewa daga hannuwa zuwa ga dabara da kafadu, haka nan hadisin Abi Humayt da wanda ke tare da shi cikin sahabbai, haka nan abinda aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib da Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Dawud ya huddo shi, haka Muslim ya huddo daga Malik ibn al-Huwayr cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannun shi zuwa ga dabara da kunnuwan shi, haka aka rawaito daga Darqutni shi ma ya huddo. To ruwayo sun sha sabani daga bangaren Wa'il ibn Hujr daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, an rawaito cewa zuwa ga dabara da kunnuwan shi, an rawaito zuwa ga cewa dabara da kafadin shi, haka aka rawaito a cikin sanhi ko kuma cikin abin nan cikin kaya na sanhi. To malamai sai suka yi sabani akan rinjayarwa, wanda mun yi bayanin a can baban da ya gabata, ba sai mun maimaita shi ba, cewa kawai sabani ne na halak, lokacin da ka ga dama ka kai shi zuwa ga kunnuwa, ko kuma lokacin da ka ga dama ka kai shi zuwa ga kafadu, don hadisan duka sun inganta, hadisan duka sun inganta, babu wani hadisan da za a kore daga cikin su. Na'am, nan zan mu takaita. Ina ga nan ɗan uwa na tambaya, shin ya inganta daga hannuwan a wajen sujada, a wajen sujada ko kuma zuwa ga sujada? To wannan mas'alar ita ce ai muka dan yi bayani akan ta, cewa mukhtalaful hadis ne, wancan da ke cewa ana dagawa zuwa ga sujada ya inganta shi ma a cikin sujada. To amma wannan da ruwaya sahihaini ta yi shi inganci, dan saboda ka'ida ta tarjihi cikin bai tsakanin ruwayoyi na hadisai, tsakan an samu cin karo da juna, in an je wajen baban tarjihi ana gabatar da ruwayar Bukhari da Muslim, ko ruwayar Bukhari shi kadai ko ruwayar Muslim kadai akan sauran wasu littattafan da suka huddu, koda sun inganta, koda sahihi ne, ya cika sharadin sahiha bai da matsala ko daya, amma ba da shi za a yi aiki ba. Kamar wannan mas'alar shine an rajahar da ruwayar Bukhari da Muslim akan cewa kana la yaf'alu zalika fi sujudi, bai ya aikata cikin sujada. Mukhtalaful hadis yana da mushkila, kun ba wanda ya kasance mai bincike ba zai ta fada cikin kwaramniya. Dan yanzu nan duk wanda ya ga wannan hadisan da ke cewa ya inganta cewa ana dagawa cikin sujada, ana dagowa cikin sujada da wajen sunkuya da dagowa, yi zai rika yi, bai san ba cewa wannan mas'alar an kare da ita ba, shi malamai suka ta yi akai ba, an ta yi sabanin haka cewa shi ya inganta. Bukhari, Muslim, Tirmidhi ne sai sun ta yi akan sabanin haka, shi bai sani ba, ya dauki wancan yana cewa ya inganta. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mu dukin sarki ya mana gafara, sai arzuta mu da ikhlasi cikin ayyukan mu gabaki ɗaya.